ko ko ba lake tsaya shi ba sai a dan yi bayani ta
na yi ta bayani na yi ta bayani
sai mai mutunci ko malam
ya tana
a kan ta ko ba mu ba mu shi ba ya dai ka malam yake cewa a wannan littafi na al-arba'in an-nawawi littafi wanda aka fi sani da al-arba'in an-nawawi wace a cikin hadisi al-arba'in hadisi wani fanni ne wanda malamai suke rubuta shi da
na'am
kawai su dauki hadisin al-arba'in su wanda suka gabata kawai suna daukar fanni ɗaya ne su kawo hadisai a waya fanni ɗaya hadisai a waya a fannin jihadi hadisai a wayin aka abin da ya shahi sadaka hadisai a wayin a wayin aka abin da ya shahi zubutu hadisai a wayin a wayin aka abin da ya shahi neman ilimi to shi imamun nawawi da ya zo shi sai yake so ya yi shi ma kwaikwai wannan malaman amma kuma sai yake so ya kara a kansu shi sai yake so shi ba hadisai a wayin zai kawo a babi guda ba a shi kawai zai kawo hadisai ne guda 40 kuma a cikin babi 40 yana daukar kowane babi na addini ya kan hadisi daya kowane babi ya kan hadisi daya kowane babi ya kan hadisi daya to yayin da ya kawo hadisai 40 a cikin babi 40 shine malamin yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangiji ubangijin talakai qayyumus samawati wal ardina ubangijin da ya tabbata ko da ya tsaya samai da kasai wanda ya tabbatar da su مدبر الخلائق مي كما ججو يا الامر مي تفير كتي مي تفير ده الامر تالكي اجمعي ده باقي ديا باعث الرسل وندي ايكو ده منزلي صلوات هو والسلام عليهم ديغان شي ده امنتي تثبت ا غري شي الى المكلفين وندي ايكو سو زوا وادين ده شريعه تا وك سو سوني بالغي لبدايتهم دن سو شغيد ده سو وبيان شرائع الدين دن كما سو مسو بياني افلاكان ابو دي ساي شرعوي ده الدين بالدلائل القطعيه لكم الدليلي اهيني دليلي ايكي دليلي وند باو شك ا cikin su وواضحات البراهين لكم حججي ابينه مالتي احمده على جميع نعمه انا غودي ما الله كو انا يبن شي ابو صادق النعمومين شي وندي ا غريني واساله المجد سنن انا روقن شي قاري min fadlihi da fadlan shi wa karimi da kuma karamcin shi da kyautar shi wa ashhadu an la ilaha illa allah sannan ina shaidawa babu abu da zan tantance sai allah alwahid makalaiti alqahhabu magwayi alkarim mai girma algafaru mai yawan gafara wa ashhadu ina fi ina shaidawa anna muhammadan lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anna sayyidina muhammad lalle annabi sayyidina annabi muhammad abduhu bawan allah ne wa rasuluhu sannan kuma ma'aikin allah ne wa habibuhu sannan kuma masoyin shi ne wa khalilu ko bala'in shi ne manzo allah shi ma ya samu sai ya samu gala ta bada'i annabi bayan bada'i ne shi manzo allah bada'i ne maliki cewa افضل المخلوقين ما زال الله شيء مفي في تن حليت الله المكرم بالقران وندا اكا جرم ما شيء ده القران العزيز مبواي شيء القران العزيز مبواي sannan wannan qur'ani shine al mu'jizatul mustamirrati shi mu'jiza ne mai shudewa ala ta'aqub sinin abusa bibiye shekaru abusa shi abusa bibiye shekaru ma'ana abusa shekaru masu yawa qur'ani mu'jiza ne tun zamanin da aka fitar da shi kuma har yanzu mu'jiza ne kuma har duniya ta yi qur'ani mu'jiza ne sannan kuma wa bis sunani wanda aka girma shi da kuma sunnoni shi manzo Allah al mustanirati mai haskawa lil mustarshidin ga masu neman shari'a sunnonin manzo Allah haske ne ga dukkan masu neman shari'a mala yace al makhsusu wanda aka kebance shi bi jawami'il kalimi da kalmomi taro shine jawami'il kalimi shine manzo Allah yayi magana daya wanda ko magana ta tattare su da hikimomi da hukunce hukunce da kuma bayanai daban-daban malam yake cewa wa samahatu bi da kuma sauki na addini salawatullahi wa salamuhu alaihi ira da amincin Allah ya tabbata a gare shi wa ala sa'irin nabi da kuma sauran manzanni wal mursalin da annabawa wa ali kullin da kuma iyallan kowane gidan annabi wa sa'irin sare da kuma sauran manakanta malam yake cewa amma ba'du bayan haka faqad rawaina haqiqa mun rawaito an ali bin abi talib mun rawaito hadisi daga ali dan abi talib da abdullah dan mas'ud da ma'al dan jabal da abi darda da ibnu umar da ibnu mas'ud da Anas bin Malik da Abu Hurairah da Abi Sa'id al-Khudri dukkan su wannan da Allah ta bata su mun rawaito min tokin kafiya da ta hayya hanyoyi da yawa an rawaito daga wani kuma duka daga wannan sahabban bi riwayati mutanawwi'a da kuma ruwayoyi na daban-daban lafzin zamana lafzin ruwayoyi sun saba amma dai ma'ana ce wanda suke haduwa ma'ana ga ma'ana guda daya cewa manzo Allah yana cewa man hafiza ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allah yawm al-qiyamati fi zubghati al-fuqaha'i manzo Allah yake cewa duk wanda a cikin al'ummata duk wanda ya haddace ma al'ummata duk wanda man hafiza ala ummati duk wanda ya kiyaye ma al'ummata 40 hadithan hadisi 40 wani ya haddace su dan yazo ya kanta da al'umma ko kuma ya tattau su ya rubuta su a cikin littafi dan a zuwa iya su to duk wanda ya kiyaye wannan hadisin 40 ga al'ummata inji manzo Allah da abin da ya shahi al'amarin addinin ta manzo Allah ce ba'athahu Allah za a tada shi ranar tashin alqiyama fi zumurati al-fuqaha'i a cikin taro na fatihai a cikin taro na wanda suka san addini wal ulama'i da kuma malamai wa fi riwayatin a wata riwaya ba'athahu Allah faqihan 'aliman Allah zai tasa shi yana halin masani ya masanin fiqh sannan ko malami ko fi ruwayati abi dauda wa kuntu lahu yawm al-qiyamati shafi'an wa shahidan manzo Allah ce zan zamo to mushi mai ceto kuma mai musu shaida wa fi ruwayati ibn sura Allah ta Allah da masul qila lahu za a ce mushi udkhul min ayyi abwab jannati shi'ta ka shiga aljanna da kofar da kake so wa fi ruwayati ibn umar kutiba fi zuwatul ulama za a rubuta shi a cikin taron malamai sannan wa khushira fi zuwatul shuhada za a tara shi a cikin taron shahidai wannan duka wannan hadisi yana wadin cewa wanda ya kiyaye manzo Allah ce wanda ya kiyaye ma al'umma shahidai wannan wanda ya kiyaye wanda ya rubuta dan a zuwa iya ko kuma wanda ya haddace akan shi dai zai koyar al'umma ko kuma wanda shi kansa ya haddace ma dan ya iya abin da ya shahi a addinin shi to shine zai samu wannan darajar a tada cikin taron malamai cikin taron shahidai malai yake cewa wannan hadisin dai wattafaqa al-huffaz ala annahu hadithun da'if amma dai malaman hadisi sun hada akan cewa wannan hadisi ne da'if hadisi bashi da rauni hadisi ya fara hadisi ne mai rauni sai malai yace amma dai sai malai ce afwan wa in kasu tu'u ko da hanyoyin hadisi suna da yawa kun san a ilimin hadisi hadisi ko da ya zama to da'if amma in yana da hannu ba sai wannan hannu sai ya tsara shi zaman to hadisi mai dai sauki ma'ana ingantacce da zai aiki da shi amma idan ya zama to raunin nashi ba kwarai bane ma'ana a cikin ruwaya tashi babu makawiyati babu fasiqi babu wanda aka tuhumce shi da ƙarya to a wannan hali yana iya zamantowa hadisi hasan da gairi ko kuma hasan da zati mana yake cewa to wannan hadisin ko da hanyoyin shi sun yawa to lalle hadisi ne da iki yace amma dai wa qad sannafa al-ulama wa radiyallahu anhu fi hadha al-bab amma dai duk da hadisi na da rauni to amma malamai sun yi tasnifi sun yi wallafa da littafai a cikin wannan babi na al-rubut hadisi 40 imal yace ma la yuhsa min al-musannafat abinda bai yake diddiguwa daga cikin littafai wanda aka rubuta sai yace fa awwalu man alimtuhu kaga tun daga nan malai yana nuna ya ce cewa ladabi da ilimi saboda yanzu zaka yi ɗalibai ilimi sai zaka yi wani ɗalibai ilimi ya zo yana kore abu yana cewa babu wannan abu babu shi to shi kuma zaka tana yi ilimin shi ba amma imamu nawawi da kashe ke cewa fa awwalu man alimtu hukun wanda na san yayi amma inda yace hukun wanda yayi kenan da yana ne awwalatu mutlaqa hukun wanda ya zai ila amma dai wanda ya sani wanda littafin shi wawa zo mushi hannun shi wanda shi ne wa wannan wanda ya wa wallafawa a abin da shi yayi alwauna hadisi a wanda ya sani yace shine Abdullahi ibn Mubarak babban malami Abdullahi ibn Mubarak sai yace sannan summa Muhammad ibn al-Aslam al-Hattusi sannan shi wannan malamin shine al-alim wa gabbani summa al-Hasan bin Sufyan an-Nasa'i sannan kuma wa Abu Bakr al-Ajuri wa Abu Bakr bin Muhammad ibn Ibrahim al-Isfahani wa Dawqutni wa al-Hakim wa Abu Nu'aym al-Isfahani shi ma dai wa Abu Abdurrahman al-Sulami wa Abu Sa'id al-Malini wa Abu Uthman as-Sabuni wa Abdullah ibn Muhammad al-Ansari wa Abu Bakr al-Bayhaqi shi ma dai yake cewa dai kai wa khala'iqun la yuhsuna min al-mutaqaddimina wal-mutaakhirina sai da wasu ma jama'a na daban wanda ba sa diddiguwa daga wanda suka huce bai mutaqaddimun da kuma daga cikin mutaakhirun sai ma yace ni kin ma kaina dai wa qad istakhawtu Allah fi jam'i 40 hadithan ni ma dai na nemi zaben Allah wajen in tattara hadisai 40 yake iktida'an bi ha'ula'i la'immatil a'lam dan koyi da wa'innan manyan malimai wanda suka zaman to kamar zamancin tuta ne a ilimi sai malai ce ko sannan wa hufazul islam sannan kuma su ne hafizin musulunci malai ce wa qad ittafaqa al ulama zai dawo magana akan wancan hadisi akan wannan hadisi wa qad ittafaqa al ulama amma dai duk da wancan hadisi da muke magana akan shi hadisi ne da'ifi sai ya ce amma dai malaman hadisi sun hadu ko malamai sun hadu ala jawazil amali bil hadisi da'ifi abu sai ya halitta ayi aiki da hadisi mai rauni fi fadail amali cikin abin da shi in dai aiki ne na fadala to ba to wannan malamai sun halitta ka yi aiki da hadisi da'ifi amma sun dawo sharadi sharadin na hauko shine hadisin wannan kai ya zaman to mai rauni ne kawai kai ya zaman to ya kai matsayin mawdu'i in ya kai shi mawdu'i ba aiki da shi ko a cikin wani abu sannan kuma wannan abu da za a aiki da shi ya zama to yana da asali a addini yana da asali a addini ibada ce wanda tana da asali sallah ce sallah kuma an san ta addini azumi ne azumi an san shi ambaton Allah ne ambaton Allah an san shi kenan ba wani abu bane ke tsayin sabo sannan kuma kan mutum ya kudurta tabbatuwar wannan hadisin wajen aiki da shi takka kudurta cewa wannan hadisi ne ingantacce a kawai kai aiki da shi akan dai hadisi ne da ifi kai ma ka da ifi ne amma kuma kawai dan saboda wannan fadalar wannan aikin za ka yi aiki da shi to wannan shine sharadin da malamai suka duwa malai yace haza sannan kuma malai yace laifa laysa i'timadi ala hadha alhadith malai yace kai ni da nayi ma wannan littafi ba na dogara bane akan wannan hadisi tunda ma hadisin bai inganta ba to ka kaddara ma in hadisin ya inganta bai inganta ba to malamai sun ce a iya aiki akan hadisi da ifi sai ce kai ko da ma malamai sun yi da ai aiki da hadisi da ifi to ni dogaro na a rubutun littafin ba akan wannan hadisi ba sai ce bal barudi ya dogara ne akan fadin manzon Allah a cikin hadisi sai sai da yake cewa li yuballiga shahidu minkum al-ghaiba manzon Allah yace wanda yaji wanda ya halarci wanda ya halarta ya isar ma wanda bayyana yake cewa sannan kuma manzon Allah wannan hadisi yana fadi nadallahu ri'an Allah ya sanyayin ku Allah nigimtar mutumin da sami'a maqalati yaji fadata fa wa'aha ya kiyaye ta fa addaha kama sami'aha sai kuma ya bada wannan magana kamar yadda yake ta yace to ni na dogara ne akan wannan hadisi tunda ni wannan dai hadisin manzo Allah ne kuma manzo Allah ai ya ce wanda yaji ya sama wanda bai yi to ni ma zan yi sama wanda bai yi bane sannan manzo Allah ya yi addu'a ga duk wanda ma yaji wani abu yaji maganar shi kuma ya isar ga wasu wanda bai yi ba ya bada ta kamar yadda yake ta malai yake cewa kama sanne malai yake cewa summa min al-ulama sannan kuma daga su cikin wannan maliman akwai man jama'al arba'in fi usuliddin akwai kawai wanda ya tsara hadisai 40 cikin abin da shi usuliddin to abin da shi babi na aqida ko yin tawa hadisai guda 40 ya hada su sai ke cewa ba'dhum fil furu'i wasu kuma shakar sun hada hadisai 40 akan abin da shi furu' shi da abubuwa wanda suke rushe cika ne a cikin addini abin da shi fito wa ba'dhum fil jihad wasu kuma sun hada hadisai 40 abin da shi jihadi wa ba'dhum fi zuhud wasu kuma sun hada hadisai 40 abin da shi zuhud wa ba'dhum fi al-adabi wasu kuma sun hada hadisai 40 abin da shi ladin ba ladin ba ladin wancan abin da ladin kaza ladin kaza wa ba'dhum fi al-khutabi wasu kuma sun hada hadisai 40 akan kawai abin da shi khutuba sai malai ce wa kulluha dukkan wa'innan ayyukan da aka yi maqasidun saliha manuhace ta gari manuhace mai kyau sai malai ke cewa radiyallahu an qasidiha Allah ya yarda Allah ta tabbata ko ta tabbata ga wanda suka yi nihin tabbatar da wannan manuha ta addini malai yake cewa wa qad ra'aytu jam'a 40 ahamma min hadha kulli malai ce ni kuma abin da na gani na ga cewa in hada hadisai 40 ahamma min hadha kulli yayi duka wannan abubuwan da wannan malamai suka yi afwan bayana kushi ayyukan su bai suka yi a yana ganin cewa shi tunda su sun tsabi fanni daya fanni da suka zauto shi kuma ya zo ya hada hadisai 40 a fannoni daban-daban to yayi wannan abu me yasa kaga yanzu ka dauki kana karanta littafin arba'una hadisi har arba'una hadisi fil jihad idan ka kana karanta arba'una hadisi arba'una da wanda suka yi akan jihad ko hadisan jihad ne kadai zaka yi karantawa haka dan azu da hadisan zuri ne amma shi in ka zo kana karanta nashi hadisai 40 ne a babi 40 babun niyya ya kan hadisi babun abin da shi musulunci ya kan hadisi babun abin da yake bayyana halal ya kan hadisi babun abin da yake nuna wanda ya kare addini ya kan hadisi babun karatu a kowane babi kaga yadda ya da maka babi 40 kuma hadisai 40 kaga kenan shi ya kara akan abin da shi gaskiya ko a ce littafin shi ya hada da tafsir su shi su sun yi magana akan jaritu shi yayi magana akan jihadi sun yi magana akan jaritu shi duka ya hada wannan abubuwan yayi su alittahi da su kuma sun yi su alittafai daban-daban shi malike cewa wahiya 40 hadisan wannan abun da ni nayi shine hadisai 40 mustamilatan ko mustamilatun wanda ta tattara ala jami'i zalika asar akan dukkan wannan abubuwan da malamai suka yi su sun dauki abin da shafi fuqhuddin ko usuluddin jihadi da wato ni kuma duka hadisan 40 duka sun hada wannan abubuwa a Saudiya ma akwai ɗaya daga cikin wani ɗaya daga cikin malamanmu wani malami da ake ce mushi Yahya al-Hadi shi ma wani litafi yana ce mushi al-arba'una al-ishariyya shi kuma hadisin 40 ne kawai ya tara wanda manzo Allah yake magana akan ishara hadisin kuma manzo Allah da yake cewa yake ta hadisin wanda yake cewa afwan attaqwa hauna wa yushiru ila sadrihi salasa to duk hadisin da Allah koyi ishara a cikin su manzo Allah yake cewa ana wa kafil yatimi ka hataini shi manzo Allah ya nuna babban ya tsama nuniya da ya tsirkiya to wannan hadisin ne ya tsara ya hudu hadisai 40 kuma dake kamar kasa ta Saudiya wanda suna da cigaba da aka yi littafin sai aka zo aka yi kowace ishara dan saboda mutun ya gane wannan isharar ta hanyar gani sai aka sa isharar to amma isharar sa ta aka yi ba hoton aka sa ba kawai sukare aka sa wannan yanzu in ka zo sallar ka danna kai ka shiga sukare to za ga wannan isharar abu da kake yi a wannan littafi ne wanda kuma ya karanta mana shi kuma ya bada ijazar shi ga duk wanda suka halarci wannan zaman da yayi malai yake cewa to shi wa kullu hadithin minha qa'idatun azimatu kowane hadisi ɗaya da naka a cikin wannan littafi ka'ida ce mai zaman kanshi kuma ka'ida ce mai girma min qawaid da daga cikin ka'idodin addini malai yake cewa qad wasafahu ulama'u hadisan kuma kowane hadisai ko a hadisan da malamai sun wasafa cewa a yake cewa madarul islam shine addini gabaki daya yana tabbata ne ko yana kewayawa ne akan wannan hadisan abubuwa ne su da salam ko kuma hadisin da za a ce maka ai rabin musulunci ne kamar hadisin hauku hadisin da mar'amal bin niyyat ko usulusu ko kuma hadisin da za a ce maka sulusun addini ne malaka cewa summa sannanni altazimu fi hadhihi al-arba'ina na lazimta ma kaina a cikin wannan hadisai 40 an ta kuna sahihatan ta zamanto ingantacciya wa mu'zamuha fi sahihai bukhari wa sunan kuma fi yawan ta zamanto a cikin sahiha a cikin bukhari da muslim ana samun malamai suna sharanta ma kan sharadi su ce na sharanta ma kaina a wannan littafin bana ka ba hadisi sai ingantacci amma kuma a samu bisika wannan sharadin ba saboda dama cika ta Allah ce za ka rasa ta hadisai wanda bisika wannan sharadin ba to da ka shi Imam An-Nawawi ya ka hadisai akwai hadisai sahihai su ne mafi yawa akwai hadisai yake cewa hasana sannan kuma an samu hadisai wanda bisu inganta ba hadisi da dhaifi ina ji an samu a cikin littafin yana da haka Imam An-Nawawi ya ka amma shi la Allah a iya binciken shi a matsayin shi na malamin hadisi to wannan hadisin da ya ka kawai ya tabbata a wajen shi cewa ingantacce ne a wajen shi amma sai dai daga baya an zo an kawo wani bincike kuma a ga cewa akwai abin da Imam An-Nawawi ya shige mushi dubu bai iya a bayyana a gare shi ba da haka kuma wannan dama al'amari ne haka al'amarin ilimi haka yake malai ya ce mafi yawan kuma wannan hadisan na lazumta ne su zamanto mafi yawan su zamanto a cikin Bukhari da kuma Muslim ko kuma a cikin Bukhari kadai ko a cikin Muslim kadai sannan kuma a cikin sauran hadisai sauran littafai na hadisi irin su Tirmidhi irin su Littafin Nasa'i irin su Ibn Majah irin su Dawud-Qutni Musnad Imam Malik ina ya ka hadisi a cikin Musnad Imam Ahmad da kuma sauran hadisai da sauran littafai malika ta sannan kuma wa azkuruha mahzufata zai sannan kuma zan ambaci hadisan abun ina yanke musa dimana na goge sanadi mun sai sanadin abin shine wannan mazajin da suka rawaito hadisi zuwa kan bil time to na goge su ko zan rawaito hadisi ne daga kan sahabi yake cewa nayi hakan ne li yasuhula hifzuha dan har da tace zaman to da sauri yanzu da ace aka ce za a rawaito hadisi haddasa na da Allah wannan zai iya bada wahala sai malai yake cewa dan saboda waya ummul intifa'u biya dan kuma an samu amfani da wannan abun da wannan hadisan insha Allah ta'ala malai yace in Allah ya so malai yace sannan kuma summa utbi'u hadi babin fi dabdin khafiyin alfa fi dabdin khafiyin alfaza sannan wannan hadisi duk hadisi daya zan biyo shi da wani babi babin da yake magana akan shi sai yace amma zan koyi yake cewa zan kiyaye koyi lafazin wannan babi ba na ce maka babu fi kaza amma dai da hadisin da zamu kada na ka maka to yana magana akan wani babi da haka hadisin nabul amal yana magana akan babu niyya hadisin da yake biya mushi yana magana kan qawaid al-islam hadisin da yake biya mushi shi ma dai hadisi na uku hadisi na uku ko shi ma dai yana magana akan qawaid al-islam hadisi na hudu hadisi Abdullah ibn Mas'ud shi ma yana magana akan ga yake cewa shi ma dai abin da shi qaida ta sunci ko kuma a ce halitta dan adam hadisi na biyar hadisin Aisha yana magana akan shi ma a ga wani abu a addini hadisi na shidda hadisin Nu'man ibn Bashir shi ma yana magana akan halak da haram abu ne wanda ya bayyana hadisi na bakwai hadisin Abu Uqayya to shi ma dai yana magana akan yake cewa addinin nasiha saboda magana ba ana haɗa shi ne malai ke cewa wayan baki li kulli ragin fil akhirati malai shi dan kuma ya kamata da dukkan wani wanda yake kwadai a cikin wanda yake kwade game da lahira an ya'rifa hadhihi al-ahadith yasan wannan hadisai bima shtamalat alayhi min al-muhimmat saboda hadisan saboda abin da ta tattara na daga abubuwa masu muhimmanci wahdawat alayhi da kuma abin da ta tattara min at-tanbihi akan fadakarwa ala jami'i dati akan dukkan wani aiki wanda ya shahi da'a ne to hadisan wannan sun yi bayani akan shi sai malaci wa zalika zahir wannan kuma abu ahili yake a bayyane yake neman tadabbaru ga wanda ya dauki wannan hadisan ya karanta su sai malaki ta wa ala lahi i'timadi dogaro na ya tabbata ga Allah wa ilayhi tafwidi bik al'amari na ma ya tabbata ga Allah wa istinadi da kuma dogaro na wa lahul hamdu wan ni'matu da me yake cewa yabo ya tabbata ga Allah wa ni'matu da ni'ima ma ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala malan nan ya kawo wannan muqaddima tashi mun ji a muqaddimal dama zalimi malama suna cewa muqaddima a muqaddima wani yake fadin saboda yasa yayi littafi mun ji malai yayi magana akan saboda yasa yayi littafi wani a muqaddima shi zai gaya maka manhajin shi da yabo wajen rubutun littafi yabo manhaji kaza in ya kalafa zai kaza da abin da yake ni da shi kamar da Ibn Adhiya a cikin Bulughul Maram yace in nace maka muttafaq alayhi ga abin da nake ni in nace maka muzuku su tawaje ga abin da nake in nace maka muzuku ga abin da nake ni to duka wannan aikin muqaddima ne to da ka shi ma Imam An-Nawawi a muqaddima ya bayyana mana wannan abin da littafin ya tantance wannan kuma abun ma da yasa shi ya rubuta wannan littafin da kuma meye dalilin shi meye wanda ni ya dogara da shi wajen rubuta wannan littafin kenan insha Allahu ta'ala a darasin na gaba sai mu shiga abin da ya shafi حديث سواء للتالي إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت